a kitchen, naganki da wani nafisa nafisa kullum naganki ni dake a kitchen naganki da wani nafisa nafisa kullum naganki ni dake darai ta bas darabo ina ke so in darabo ga gida zauna sabo huta ba ma jaye kinje kam kinje dan adam ci yake na am ayyay murnar soyayya a kitchen na ganki da wani nafisa nafisa kullum na ganki ni dake a kitchen na ganki da wani nafisa nafisa kullum na ganki ni ruhin soyayya na yi sallama san yi magana an yi an gama kece sirrin soyayya a kitchen na ganki da wani nafisa kullum na ganki ni dake a kitchen na ganki da wani nafisa kullum na ganki ni dake yanzu na zama wani sarki san kishi nake wa dauki so gari na ki milki dan soyayya da biyayya lal marhaban san ki zaki ban na ki ne daban kada ki juya mini baya a kitchen na ganki da wani nafisa